Exclusive on Ali Media Center.
Na duniya gari ashan jamil samiyan shadid
na duniya gari ashan jamil samiyan shadid
jarahuni ala
Yeah.